This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maria da Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Alhamis 25 ga watan Janairu na shekarar 2024 to kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labarai
Amurka ta yi kira ga ƙasar Koriya ta Arewa da ta daina ci gaba da aikata duk wani abu da ka iya haifar da tashin-tashina. Wani jami'in bada agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa akalla mutane 9 aka kashe, wasu 75 suka jikkata a birnin Khan Yunis. Dakarun Ukraine na ci gaba da kice-kicen kare kansu daga mamayar Rasha da 'yan makaman roka da almubazzarai da suka rage musu.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Wani kamfanin kasar Kenya ya fara kera wasu kekuna masu amfani da lantarki da amfani da su a birane a yankin kudu da hamadar Sahara. Sannan za ku ji hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da Inna Galadima, mace ta farko da aka zaba a matsayin shugabar karamar hukuma a jihar Borno. To ko menene babban burinta?
Buri na shine in ga cewa ilimi ya bunƙasa a cikin ƙasar. Ilimi shine mabudin any development na wannan na jiha.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin domin iyali wanda ya tattauna akan kalubalen da mata masu sana'a suka fuskanta a shekarar da ta gabata a ƙasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Amurka ta yi kira ga ƙasar Koriya ta Arewa da ta daina ci gaba da aikata duk wani abu da ka iya haifar da tashin-tashina ta koma ga tafarkin diplomasiya bayan da Koriya ta Arewa ta haɓa makamai masu linzami da dama cikin ruwa da ke daura da yankin yammaci a jiya Laraba. Mataimakin kakakin ma'aikata cikin gidan Amurka Vedan Patel ya shaida wa muryar Amurka a yayin wata ganawa da manema labarai a ranar Laraba. Cewa suna ganin wannan take-taken a matsayin lamari mai haɗarin gaske duk da yake ya iya ce komai akan yadda Amurkan ke ɗauka take-taken na Koriya ta Arewa. Kadama da harin makami mai linzami na baya-bayan nan ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da Pyongyang ta gwada wani babban makami mai linzami mai cin matsakaicin zango da ke ɗauke da babban na'urar goshin jirgin yaƙi cikin ruwa da ya ratsa tsakanin daular Koriya da Japan. Patel ya ƙara da cewa ba mu da wani mugun nufi tsakaninmu da ƙasar ta Koriya, kuma kofar mu na ci gaba da kasancewa a buɗe ga tafarkin diplomasiya ba tare da wani sharaɗi ba. Wani jami'in ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa akalla mutane 9 aka kashe, wasu 75 suka jikkata a birnin Khan Yunis a jiya Laraba, yayin da wani makami da aka cillo ya faɗi akan wata cibiyar bayar da horo ta Majalisar Ɗinkin Duniya inda aka tsugunar da wasu Falastinawa su 800 da aka daidaita da ke a yankin kudancin birnin Gaza. An ba da rahoton yadda dakarun Isra'ila ke nausawa cikin birnin a wata na hudu na yakin da suke yi da dakarun Hamas. Jami'an Falastin sun ce dakarun Isra'ila sun katse hanyar shiga muhimman asibitoci da ke kudancin birnin Gaza, wadda kuma ta kasance babbar hanya da dubban ɗaruruwan mutane ke bi suna arcewa faɗanda ake yi a yankin tsakiya da arewacin Gaza suna neman mafaka a birnin na Khan Yunis. Falastinawa sun riƙa nuna faifan bidiyo da ke nuna baƙin hayaƙi ya tarnaƙi sararin samaniya daga cibiyar baya da horon ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke kula da ita ƙarƙashin ƙungiyar UNRWA mai samar da agaji ga Falastinawa. Amurka wadda ta kasance babbar abokiyar Isra'ila a yakin da take yi da Hamas ta yi Allah wadai da harin na baya-bayan nan da ya kashe fararen hula, inda ma'aikatar cikin gida ta ce ko da wasa ba za ta amince da harin da aka kai ga ginin na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin na Khan Yunis. A yayin da dakarun Ukraine ke kicikicin ci gaba da kare kansu daga mamayar Russia da ƴan makaman roka da alburusan da suka rage musu. Wasu magoya bayan su na ganin cewa gwamnatin Biden ba za ta rasa yin wani katabus ba na samar wa Ukraine ɗin ƙarin makamai ba tare da dogon zaman jiran amincewar majalisa ba. Bukatar da gwamnatin Biden ta mika ga majalisar na dala biliyan 61.4 a wani sabon tallafi ga soji da batun siyasa ya yi madabaibayi a majalisar wakilai, lamarin da 'yan jam'iyyar Republican suka danganta da bukatar su ta neman sabbin tsauraran matakai akan bakin haure da masu neman mafaka daga kan iyakar kudancin Amurka. To sai dai wasu masu mara baya ga muradun na Ukraine sun ankara da cewa gwamnatin na da wani kwantan kuduri da aka amince da shi a can baya na kudi dala biliyan 4.2 na tallafin makamai ga Ukraine. Sai dai ana ganin muddin majalisar bata amince da wani sabon kudurin ba, zai wuya a samu kudi a lalita Amurka na kayan yakin tallafin soji, lamarin da zai haifar da shakku ga shirin Amurka na kai tallafin soji akan kowane irin rikici da ka iya faruwa a duniya kamar su Taiwan. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu. Yayin da ake kara nuna damuwa kan hayaki mai gurbata muhalli da masana suka ce yana haddasa sauyin yanayi, wani kamfanin kasar Kenya ya fara kera wasu kekuna masu amfani da lantarki don amfani da su a birane da a yankin kudu da hamadar Sahara. Fannin na sufuri dai na taka muhimmiyar rawa wajen rage hayaki mai gurbata muhalli da kuma magance illar dumamar yanayi. Gasar Fil Hashim Gumel da fasarar rahoton Juma Majanga daga birnin Nairobi.
Patrick Ambasu yana aikin rarraba kayayyaki ne a unguwar Hollingham dake birnin Nairobi. Kwanan nan ya sauya daga amfani da babur zuwa keken lantarki. Mahaifi ne ga 'ya'ya takwas. Ya ce keken ba kawai yana inganta yanayin aikin sa bane kadai, har ma ya ƙara masa samun kuɗin shiga.
Gaskiya electric ne kuje kuraisisha.
Kekunan wutar lantarki sun samar da sauki wajen isar da kayayyaki da kuma harkar sufuri. Ya rage kuɗin da ake kashewa wajen sayan man fetur ɗin da ake zuba babura. Kekin yana da gudu kuma yana zuwa ko ina, har ma wuraren da babura ba sa iya shiga.
Mutu electric electric ni araka na inaingia malipopote.
Aikin rarraba kayayyaki a babura da ake kira buda-buda ya zama ruwan dare a Kenya. A shekarar ta gabata ne wani kamfani na kasar Kenya da Holland, EB Africa, ya fara sayar da kekunan lantarki da ndakon kaya a kasashen Kenya da Uganda da kuma Rwanda domin jigilar kayayyaki da zirga-zirga. A Kenya, kekunan suna da tsada tsakanin dala 580 zuwa 740. Kamfanin EB ya ce sama da mahaya 800 a Nairobi sun sauya zuwa amfani da kekunan a yanzu. Shugaban kamfanin Stephen Daham ya ce manufar ita ce hanzarta tsaftace sufuri a yankin kudu da hamadar Sahara domin samun kuɗaɗen shiga da kuma rage gurɓata muhalli ta hanyar hayaki.
What we see is that the earning potential of the people who do last mile delivery.
Abinda muke gani shine samun kuɗin shiga ga mutanen da ke aikin raba kayayyaki musamman akan babura yayi ƙasa sosai. Abu ne mai tsada sosai a sarrafa babura a lokacin da ake tunanin man fetur da gyara. Kuma keken lantarki ya fi arha sau biyu zuwa uku. Don haka mun gano sauƙi a fannin rarraba kayayyaki, amma kuma ba shakka muna ba da gudunmawa wajen tsaftace birane. Biranen da za a iya rayuwa saboda babu gurɓataccen hayaki na carbon idan aka duba kekunan lantarki.
But also of course we contribute to cleaner cities, more livable cities, because there are no carbon emissions when you think about electric bicycles.
Kekunan lantarki wanda ake kera su kuma a haɗa su a Kenya suna da batir tare da injin da yake juya feda. Suna da ƙarfin gudun kilomita 32 a cikin sa'a.
We recommend for riders to bring their bikes for service after 800 kilometers.
Muna ba da shawarar masu kekuna duk bayan tafiyar kilomita 800 su kai su zuwa service. Don haka, a nan ne za mu iya ganin ko biriki yana buƙatar a daidaita shi ko idan sauran na'urorin suna aiki yadda ya kamata. Yayin da biranen Afirka ke ci gaba da bunƙasa, Bandaham na EB ya ce samar da hanyoyin kekuna akan tituna da sauran ababen more rayuwa na sufuri zai zama mabudin bunƙasa wanda zai haifar da fa'idoji masu yawa.
We want to have 1 million bicycles on the road and through having so
muna son samar da kekuna miliyan 1 akan titina kuma ta hanyar samun kekuna da yawa tasirin gurbatacce iskar carbon yana da girma za mu samu damar gujewa gurbatacce iskar carbon har kilogram miliyan 6.5 amma akan haka akwai fa'idojin tattalin arziki saboda za mu samar da ayyukan yi sama da 200,000 sakamakon samun kekuna masu yawa akan tituna
because we're going to create more than 200,000 jobs as a consequence of having so many bikes on the road
masana sun ce yunkurin komawa amfani da sufuri masu aiki da lantarki a duniya yana da muhimmanci don rage sauyin yanayi kuma yayin da masu amfani da kekunan lantarki a Afirka kamar su Ambasu za su iya samun fa'idoji har yanzu akwai kalubalen ababen more rayuwa
madalla a gaida Sarfil Hashim Gumel da ya fassara rahoton Juma Majanga shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC to yanzu kuma ga karshen labaran duniya
A jiya Laraba ne Iran ta ce a shirye take ta taimaka ma Nijar shawo kan matsalolin takunkuman da kasashen duniya suka kakaba mata a kokarin da Tehran din ke yi na rage kadaicin da kirki fama da shi ta hanyar kulla kawance da kasashen Afrika Mataimakin shugaban kasar Iran na farko Muhammad Makbar ya ce kasar shi ta yi Allah wadai da takunkuman na rashin imani da aka kakaba wa Nijar a yayin wata ganawa da Prime Minister Nijar din Ali Mohamed Lamine Zein ita ma irin din na fama da irin nata takunkuman da kasashen duniya suka lafta mata tun bayan juyin juyi halin musuluncin kasar na shekarar ta 1979 duk da dai ta yi nasarar samun hanyoyin tsallake wasu daga ciki Tehran ta jima karkashin takunkuman Amurka tun bayan janyewar Washington a shekarar 2018 daga doguwar yarjejeniyar makamin nuclear da ta samar da sassauci ga takunkuman da aka azawa Iran bisa amincewar ta na dakatar da ayyukan makamashin nuclear Nijar da ta kasance kan gaggan takunkuman kare tattalin arziki da kungiyar hadin kan tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta kakaba mata bayan da sojoji suka hambar da zaben shugaban kasar Mohamed Bazoum a watan Yulin bara alamu sun nuna cewa maza ne za su mamaye zaben da ake shirin yi a watan gobe a kasar Indonesia duk da dai akwai tsararrun mata da ke kokarin taka irin tasirawar a fagen siyasar kasar da tuni maza ƴan boko suka mamaye mutane fiye da miliyan 2 ne ake a kasar ake sa ran su cancancika da ƙuri'a a zaben na ranar 14 ga watan Fabrairu wanda sama kaɗan daga rabin adadin mata ne duk wanda cewa ba su da wani wulfincin a zo a gani a majalisa cewar hukumar zabe na kasar ita karar majalisar wakilai Linga Parmesi ta shaida kafan labaran AFP a garin Klaten da take matakara cewa akwai jajirtattun mata da dama da za su iya taka rawar a zuwa gani a fagen siyasa amma jama'a da dama na kallon matan a matsayin masu rauni da basu cancanci shugabanci ba Klaten Linga mai shekaru 37 a duniya ta ce wannan shine gaskiyar lamari musamman ma a yankunan karkara
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. A jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya, a karan farko an zabi mace a matsayin shugabar karamar hukuma. Inna Galadima ta jam'iyyar APC wacce ta samu wannan nasara a karamar hukumar jere ta ce babban burinta shine ganin an inganta fannin ilimi da noma da kuma taimakawa mata da matasa kamar yadda za ku ji a hirar da wakiliyar muryar Amurka Husaina Muhammad ta yi da ita
Alhamdulillah yau da ake ta mace ita ce ta fari a elected position na karamar hukuma to ba wannan alfahari ne ga mata gaba daya kuma insha Allah nayi alƙawari cewa ba za mu sa mata kunya ba, ba za mu sa APC kunya ba, za mu sa shugabanni mu kunya ba, yadda aka ba mu trust din nan insha Allah za mu delivering, because mu mata muna da tausayi kuma mu mata muna da zance in mun ce za mu abu za mu Allah yadda Allah ya shi tsince mana gaba, Allah yadda za mu delivering dividend of democracy to the good people of Jere insha Allah.
Irin gobar maya kike kafin kike ga wannan mutum?
To alhamdulillah muna cikin political arena tun 2003 na fara daga personal assistant na matan governor excellency Hajiya Fatima Ali Sharif, har nazo ga adviser na his excellency senator Ali Modi Sharif, nazo three-time commissioner a shugabancin senator Kashim Shettima lokacin da yake governor, nayi three-time commissioner, nayi commissioner na mata, nayi commissioner na agriculture, nayi commissioner na youth poverty alleviation and youth empowerment, kuma a wannan administration na his excellency professor Babagana Umar Azulum first tenure shi ne yayin special adviser na women affairs for 4 years, alhamdulillah. So wannan in kin tara gaba daya ayyuka da yawa da ya kasance cewa jama'a sun san da wannan ayyukan da muka yi a karkashin shugabancin leaders sun mu gaba daya.
Akwai wani buri da kike san cewa wani da inda za ki tsaya takara wannan kujera?
Buri na shine in ga cewa ilimi ya bunƙasa a jakaɗa ƙasa. Ilimi shine mabudin any development na wannan na jiha. So saboda haka za mu bada emphasis sosai akan education, kuma insha Allah za mu bada emphasis sosai akan youth and women empowerment da kuma agriculture insha Allah. Wannan kuma duk his excellency senator or his excellency engineer professor Babagana Umar Azulum yana yin wannan abin duka, amma in Allah ya yarda za mu mara mishi baya mu ci gaba da wannan gwagwarmayar Allah ya yarda.
Wani albishir kike da shi ga mutanen karamar hukumar Jere da ma musamman ma mata da kananan yara?
Abin da nake so in faɗa kawai dai shine insha Allah bazamu abin da will not relent, wato bazamu kasar gwiwa ba, zamu yi abin da ya kamata mu yi gaba ɗaya. Allah da bazamu sa, tunda ni ne na mace a cikin 27 local government gaba ɗaya, bazan sa mata kunya ba, bazan sa party na kunya ba, insha Allah da yardan Allah zamu yi delivering abin da ya kamata mu yi delivering. Allah ya ta.
Akwai wani kalubale da kika fuskanta ne a lokacin?
Alhamdulillah ba wani kalubale, wallahi ba wani kalubale da ne fuskanta, because na samu support na jama'a na 100%, na samu support na elders ina 100%, na samu support wa uba na party na ta goya mun baya sosai na muka samu wannan nasara. Wallahi ban samu kalubale ko na kadan ba. A taya mu da addu'a insha Allah, a taya mu da addu'a so that mu samu mu yi delivering ma mutanen mu in Allah ya
yarda. Akaita Husaina Muhammad da tayi hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na duka.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar sauran kasashen nahiyar Afirka, mata a kasar Ghana suna nuna hazaka sosai a fannin sana'a da neman abin kai, sai dai sun bayyana cewa sun dandana kudinsu a shekara da ta gabata. Wakilin mu Hawwau Abdul Karim ta nemi sanin matakan da suke gani gwamnatin kasar za ta iya dauka a wannan shekara domin inganta rayuwar iyali da ci gaban al'umma. Sai matan da suka hada da ƴan kasuwa Hannatu Mahmud da Samayya Zakariya da kuma wata jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota suka bayyana cewa
yanzu mata suna son makeup, dinki, fashion dinki kenan, fashion isa inda aka yaka bude irin babban wuri haka an zuba machines kai kwararru aka a samu employ mata without maybe ba wani huge amount of kudi ba kadan dai, so ka samu kai ma you should keep yourself busy because in kai ka koyi wannan abu in kai ka pass out kai kuma ka je ka bude shago ka employ wani
ayyuka dai kamar makeup
haka gadinki
kasulan dai
maybe government kuma ya ce ya sase maybe in machines ne in brushes and makeup ne amma sai sun ki so ne you'd have to maybe pay something small ka zo ka koyo in kai maka pass ka je ka bude shago kai maka kawo wani so wannan kadan kadan na ya help a lot ya bari irin yawon banza ana bin maza ana kwana da su don ka samu wani abu kadan zo kana ran
su ma san da ke kasuwa kuma fa su dudu jallin ta bai wuce $10 $20 $50 ya da ai gwamnati ta ce mu fa musu
ai ne ya kamata government ya duba matan da suke da kokarin nema ya iya ya ba su in form of loan da ba interest an interest free loan be ba interest free loan which means ba interest kan
ba wani riba
kudin nan dai da a baka kai aiki da shi wani kuma an ya ba su in a form of kayan da suke sayarwa misali suna sayar kayan shinkafa mai kayan konko an ya ba su wannan kaya shi a ba su yanda da su suna biyan shi kada in daily ne in weekly ne saboda karfafa jallin ya zauna aha kuma ya kamata a waye mamata kansu because kana zama abin da kake tunani in me shi ko in babar ya ga muhimmancin abin da yake yi ba aka bar mata su san kaman they are capable of everything sun iya su yi komai da suke son su yi in suka tashi suka tsaya sun iya su yi shine a inganta musu ilimin su aha school ya zama balin Ghana it's about reading nesa ba introduce aikin hannu kuma cikin school saboda ko dinki yo na iya ninye dinki button because of one course da nayi a JHS yeah isa in ka develop in da na develop interest da yo dinki nake yi isa
a first second class school to
learn
I don't do to learn
introduce
one year don kaman JHS ma suna wani abu kaman
vocational
studies haka home economics the BDC nan kaman for mazane carpenter da shi
mata ma wayan suna yi but I think in maka JSS mu ce ke general arts ko science akwai wani vocation ciki a ce akwai wani abu dai da
so that dole ne so that you continue from JHS
just to SS kaya yi kaman dai da ka yi home econs
kawai yanzu za ka yi wannan particular aspect no it should cut across
is that cooking science now maybe dole ne ki koyi wani abu kaman pedicure manicure ko a ce ki koyi wani abu beauty wani anything about beauty
aikin offices ko ina ya choke without protocol baka samu
aiki
is that lazy kana school kaya an gwada maka yanda ake meet five check kaya even one of pastries and that
kuma kaya in ka je yawo da CV in ka baka samu aiki ba
ka
kuma ka tabo ka yi
ko send da sayarwa ma
abinci ne an sai a daily bread
mutane na wuce wa da ka rufa mu
kan ka yi da shi ya ka maybe ka baka samu aikin gwamnati
ya abba a fitar da wannan abu cikin hankalin mutane kamar dole shi ka je aiki office dole a bar mutane su san kamar abinda ka koyi duka office ɗinka ne abinda kake yi duka shi ya kamata kai and wannan ma yana da taimaki gwamnati because ya reduce pressure
for su kuma matan da ke cikin sana'an da kansu kuma fa wani hanya kuke ganin gwamnati zai taimaka ya improve sana'an ku
don yawa
taxes na kashe mu we are dying
duba just yaushe ranar Monday na je ciye kayan airport duty as at 2020 in Niger Clear Kaya Airport customs 150 cedis 450 500 cedis baka biya ba baka kai kayan ka ba the taxes are too much they need to do something
yeah
it's too much
we can die
ya yi daga
port riga da kai
riba
wani riba na it's not up to 80 to this girl riga da
so sir don't maybe kai samu riga ga mu doke shi 150 ko 200
riba kai kenan fa
amma kudin duty na daga biya yafi kudin riga ma
it's
a yana buy business na kuma yana very difficult ba
kudi ne ni wish kaman kan dollars ki sai riga na misali $50 ko
$50
kaman
$10 ka ce amma da ka biya shipping da clearance ya kai $30 which is very bad. Very bad.
It's a car said the car and kissani. Bama juka ni kina kao wa de kari ba. It's a kudin ki ya chok. Senang imba ki teke ba kinyi ba ya ka wani loka si kinyi clearance ki regi kaya. Sabo da ase. It's a car zo ka gasa ma aiki keke ama aiki mbe chiga ba. Like kudin ya keke sawa. Ba shi ya ke fito wa ba. Ba le ma umuzo mu iba tun riba. Taxes in Ghana is choking. Ghana taxes is killing us.
Ba mu cin dollars Ghana.
Amma
ka jira kaka cire kaya. An ce maka dola ya hau. Aba ina gaskiya nan ga. Ko ta me ya ce maka dola ya hau? Kuma ga ringa ba dola muke ci ba. She me she kamar tun da dai ka aiko kayan nan from Chan. Ai da dollars take. She mu ce mobile money muke yi ko bank transfer. Bank transfer nan kuma CDs muke aikawa. Don CDs muke cin ringa ba dola. Sai sa kama ta duba shi wannan abu. Airport suna kashin mu. Suna kashin mu. It's too much.
It's like kind of.
Sai wa ka ku ba wa gwamnati da matan ma duka da
ke da gwamnati tax in ya rage tax din like aikin mu ya yi a mata kuma su rage cin kudin aiki kana aiki baka cin kudin sometimes it's a tempting akwai abin da kake son kai abin da kake ci amma ya kamata aiki ya zauna in gindin aiki ya zauna to ana iya a ci komai daga ciki in ba haka ba kullun ka yi ta aikin da ba
wani nan maybe yana sadda rigan gariban shi mulke shi 50 cedis cire rigan abu ba ko abin ya 50 cedis amma ya kamata ya cire kudin actual rigan ya kare kan riba profit nan ko eduki este meanwhile baka kai wurin ba isa muna fanta suna yin certain things above our standards she da me mu
ta wani shawara za ku ba wa mata
matan mu mu dinga kama kanmu is very necessary kaka ce don kana neman aiki isa ka je a misuse ka a baka kudi ko ka samu wani position wurin aiki no kai ka je kai kan ka je ka neme wurin dinki ka koyi dinki ki su ba wani kudi suke karba ba amma inda kace lalle lalle aikin office ka ga office in kuma kana import kaya ne maybe baka kana gani kamar wani na aiko kaya from Turai kai kuma kana son kai the same thing but you've not met your target yet neme hanya Accra makwalla kin samu the same thing if it's, even if it is a replica ina nan great ki duba wanda kudin ki zai kai ki sai ki sayar amma kaka yi beyond your standard kadan 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 kadan
to Allah sa ku cimma burin ku na ganin kun samu ingancin rayuwa da ci gaban iyali nan kuma za mu sallama da kawayen namu na kasar Ghana Hannatu Mahmud da Sumayya Zakari jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota da suka bakunci shirin sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana mu ji yadda aka shekara a kasar Kamaru muna godiya ta musamman ga wakilinmu Hawawu Abdulkarim da ta jagoranci tattaunawar sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne duniya su ne da
madalla a gaida Grace Alhera Abdu to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
kamar yana takaice Amurka ta yi kira ga kasar Koriya ta Arewa da ta daina ci gaba da aikata duk wani abu da ka iya haifar da tashin tashina ta koma ga tafarkin diplomasiya bayan da Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da dama cikin ruwa da ke daura da yankin yammaci a jiya Laraba wato mai kakakin ma'aikata cikin gidan Amurka Vedan Patel ya shiga amarya Amurka a yayin wata ganawa da manema labarai a ranar Laraba cewa suna ganin wannan takatakin a matsayin wani lamari mai hadarin gaske duk da dai ya iya ce komai kan yadda Amurka ke daukar takatakin na Koriya ta Arewa wani jami'in bada agaji na Majalisar Dinkin Duniya ya bayyana cewa akalla mutane tara aka kashe wasu 75 suka jikkata a birnin Khan Yunis a jiya Laraba yayin da wani makami da aka cillo ya fada kan wata cibiyar bayar da horo ta Majalisar Dinkin Duniya inda aka tsugunar da wasu Falastinawa su 800 da aka daidaita da take yankin wato da ke yankin kudancin birnin Gaza an bada rahoton yadda dakarun Isra'ila ke nausawa cikin birnin a wata na hudu na yakin da suke yi da dakarun Hamas jami'an Falastinawa sun ce dakarun Isra'ila sun katse hanyar shiga muhimman asibitoci da ke kudancin birnin Gaza wanda kuma ta kasance babban hanya da dubban daruruwan mutane ke bi suna arcewa fadanda ake yi a yankin tsakiya da arewacin Gaza suna neman mafaka a birnin Khan Yunis
sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku saki jin mu a madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawai wanda ya hada shirin da Bada Umarni da ma injiniya mu Mr. Charleston ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.